an yi wannan kira ne daga wurin bude masallaci da makarantar hadda alqur'ani da babban limamin limamai na kasar Ghana Dr. Sheikh Usman Nusha rubutu ya gina a unguwar Joma dake karamar hukumar Abule kuma a birnin Accra taron bude masallacin da aka yi a daidai sallar Juma'a ya tattaro mahalarta daga kasashen Afirka ta yamma da suka hada da babban halifan Sheikh Ibrahim Kauna kuma shugaban faila na duniya Sheikh Mahi Ibrahim Yas daga Senegal da halifan Shehu Yas na Najeriya mai martaba Malam Muhammad Sanusi Lamido na biyu da babban limamin masallacin birnin Abuja Farfe Sa Ibrahim Makari da sauransu babban bako a wurin taron mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmud Bawumia ya kwatanta Shehu Usman Nusha rubutu da babbar kyauta da Allah ya yi wa Ghana saboda irin gudunmuwa da yake yi wa ci gaban ƙasa da kuma kawo haɗin kai.
Distinguished ladies and gentlemen, our national chief imam does his good work from his undoubted commitment to society's overall betterment. His eminence, Sheikh Nuhu Sarbutu, has always promoted and energetically worked for the balanced and spiritual uplifting of our people.
Masu martaba mahalarta, babban limaminmu ko shakka babu ya himmatu da gudanar da kyawawan ayyukansa saboda ci gaban al'ummomi. Sheikh Usman Sharbutu ya dade yana shelantarwa kuma yana aikin Allah saboda Allah. Farfesa Ibrahim Makari wanda ya jawabinsa cikin harshen Larabci ya dan tarjuma mana takaice abin da ya faɗa yana mai cewa
ba wani abu bane bane al'umma suna buƙatar amfani da hikimar wannan jagora wajen tabbatar da zaman lafiya da gaggawar zamantakewa tsakanin al'umma da wani da junan su da kuma da abokan zaman su manya sun yi ya gano da bai ke rike mu kuma mu tsaya mu ga cewa wannan irin ayyuka na alkhairi sun ci gaba da daukaka har zuwa ran da Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna mana jami
a cikin takaitaccen jawabin da yi mai martaba halifa Malam Sanusi Lamido Sanusi ya jaddada kalaman Farfesa Magari inda ya ce idan sauran kasashen Afirka za su yi koyi da babban limamin limaman Ghana wurin kyakkyawar alaka da zamantakewa tsakanin al'umma lalle zai taimaka ainihi. Allah ya sa al'umman Ghana su amfana da hikimar wannan shugaban na kowa na zaman lafiya da fahimtar juna kamar yadda Sheikh Makari ya faɗa. Allah ya sa sauran shugabanni a ƙasashen Afirka su koyi muhimmancin zaman tare da lumana domin ci gaban nahiyarmu. Wasu mahalarta kuma sun bayyana farin cikinsu da wannan aikin da limamin limaman Ghana Sheikh Usman Nusha rubutu ya yi.
Wannan ɗakin Allah da wannan bawan Allah ya gina mana dukkan mutum in dai ba zai jahilci kansa ba in ya shiga cikin wannan ɗaki mai albarka ya san cewa wannan abin da aka gina ya fi gidan da ainihin kuma muke kwana a cikinsa. Saboda haka babban ɗaki ne amma dukkan shi mukayyar bi ma'ana an sa mai air condition full air condition baki daya.
Wato malam ya yi abin surprise ya surprise mutane Ghana gaba daya. To wanga abu da malam ya yi muna to alhamdulillah.
Liman da ya dora muna picture ga kowa da kowa to mu kuma sauranmu shi ya yi nashi shekaran shi 103 me saura ya yi komi ya gama wata rana yana ce muna kaman shi abin da ya dame shi yaga ya kare makarantar nan da masallacin billahi kuma yayi me yayi gurin sa ya cika alhamdulillah.
Idris Abdullahi Bako sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana.